الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 22 ga watan al-muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma 31 ga watan 8 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Fadlul Islam na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai hukuncin hoto a shar'ance. To ta kasu ta rabu asali dai yin hoto domin wani tarihi ko kuma dan mutum ya kalla ya ce ya ji dadi da abin da yake kama da haka haramu ne kwata-kwata baya halatta kuma ba bambanci tsakanin hoto mai inuwa da wanda ba shi da inuwa domin hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da haramcin hoto lafazi ne gamanne Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai bambanta tsakanin hoto mai inuwa da wanda ba shi da inuwa balma wasu hadisan suna tabbatar da hatta da wanda yake mara inuwa kamar yadda hadisin Aisha Allah ya karamata yadda wata rana Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita kafin ya dawo Aisha sai ta kafa wani kidishi a bangon ɗakin ta kidishin da yake dauke da hotunan wato wasu namun daji Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dawowa gida zai shiga daki Manzon Allah sai ya ga wannan kidishi hotunan da yake cikin sa ya bujiro masa Manzon Allah sai ya taka burki sai ya kishiga ya gama fuska ya bata rai Aisha Allah ya kara mata yadda ta ringa tuba zuwa ga ubangijinta tace ya rasulullahi laifin me nayi Manzon Allah ya ce ya Aisha ki san da cewa masu wannan hotuna sun fi kowa tsananin azaba a ranar kiyama Manzon Allah ya ce za a kallafa musu cewa su busa ma adadin rayukan da suka zana za a kallafa musu adadin hotunan da suka zana za a kallafa musu cewa su busa musu rai alhali kuma ba za su iya ba to kaga masu bambanta cewa hoto mai inuwa shine ya haramta wanda ba shi da inuwa ya halatta to ina hoton da yake jikin kidishi ina inuwa dan haka iya abin da yake halatta na hoto sai na larura kawai abin da ya shafi hoto wanda yake na card identity da passport da abin da yake yayi kama da haka wanda abubuwa ne an kirkire su ne saboda maslaha ta al'umma to wannan wato hali ne wanda yake na larura idan bakin gwalgwalin hutu huda ake bukata to hudun zaka kawo karka wuce haka. Allahumma sai dai kasancewar misali kana kyautata zatan kai tsaye za a bukaci wannan hutu to ba laifi kana iya tanadar shi. Kuma haka hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, malaika Jibril alaihi salam yake ce masa mu mala'ikun Allah ba ma shiga gidan da ke akwai hutu ko kare. Dan haka ba bambanci tsakanin hoto wanda za a yi a huddo shi a takarda da hoto wanda yake na salula da sauransu, dukkansu waɗannan ba su halatta illa kasancewar kawai musiba ce wadda ta riga ta hada al'umma. Ko ina abu ne wanda yake ya riga ya yaɗu ba yadda za ka iya. To sai dai iya abin da za ka yi, ka ringa kyamar abin da zuciyarka, amma kar ka kirkira abin a asali a farko ka yi in ba wanda larura ta halitta maka, kamar yadda muka yi bayani. Wai hadisin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin hadisin da baka da tabbas game da ingancin shi cewa ya tabbata, to iya abinda zaka faɗa ba zaka ce manzon Allah ya faɗa ba, sai dai ka ce an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma an faɗa manzon cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ko cewa an hakaito cewa wai ma'abucin fuska biyu a nan duniya a ranar kiyama zai tashi da harshe biyu na wuta, haka ka faɗa ko? To tare da cewa ban san da hadisin ba, shine dan uwa yake cewa shi wannan hadisi wai yana nuna cewa kamar misali mutumin da yake tazabzo wata rana tare da ahlus sunna, wata rana ba tare da ahlus sunna, hadisin yana iya hawa kansa. To shi a takaice abinda muke so mu sani, fuska biyu sifa ce ta munafikai. An gane ko? Shi munafiki shine yake raba kafa, in ta yi daɗi yana nan, in ba ta yi daɗi ba kuma ya tsallake, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya yi bayani game da wannan sifa ta munafikai wurare da dama a cikin Al-Qur'ani. Kamar yadda a cikin suratul hajji Ubangiji ta'ala yake cewa wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf fa in asabahu khairun ma annabi wa in asabatuhu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranul mubin. Ubangiji ta'ala yace daga cikin mutane akwai wanda ke bauta ma Allah akan gefe, ma'ana baya shiga tsakiya kamar yadda ake bukata. Domin Ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kaffa, shine yace daga cikin mutane akwai wanda ke bauta ma Allah akan gefe, ma'ana shi baya shigowa tsakiya amma shi yana kan gefe. Fa in asabahu khairun nidma annabi, idan wani alkhairi ya same shi an samu kwanciyar hankali da jin daɗi da nutsuwa da duk wata dukiya da abin da yake kama da haka, Ubangiji ta'ala yace nidma annabi sai ya nutsu a cikin addini. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, in ko wata fitina ta same shi, rashin lafiya ko talauci ko wani kunci ko wani firgici, inqalaba ala wajhi sai ya juya akan fuskarsa ya koma kafirci. Ubangiji ta'ala yace khasirad dunya wal akhira, mai wannan sifa ya tafi a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira, sai yace wa zalika huwa al-khusranul mubin, wannan shine tabewa wadda take mabayyaniya, babu wata tabewa sama da ita. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya faɗa yake cewa a can cikin suratul nisa, kamar a inda Ubangiji Ta'ala yake bayani game da sifofin munafikai da fadarsa da yake cewa in tusibuka hasanatun tasruhum wa in tusibuka musibatun yaqulu qad akhadhna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun cikin suratul tauba. To dan haka dai shine Allah ya ƙara siffanta su a cikin suratul nisa yake cewa alladhina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaykum wa namna'akum min al-mu'minin wallahu yahkum bainahum yawm al-qiyamah wa lan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al-mu'minina sabila. Sai yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabzabina bayna dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. To ba sa tare da mu'minai ba sa tare da kafirai sun raba kafa. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan haka bai dace ba ga mu'mini ya zamanto yana da fuska biyu, ka zamanto sak kamar yadda ake fada a Hausa kaifi daya, an gane ko? Amma raba kafa wai dan dai a zauna lafiya ka tabbata waɗannan ba kan gaskiya ba suke, abubuwan da suke na bid'a ne, amma dan dai a zauna lafiya ka zama dan cikon banci. To wannan ai sifa ce ta munafikai. Duk inda kake a matsayin ka na mu'mini, mai kokarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka bayyana aqidar ka a fili, kar ka koye ta. Haraka ta duniya in ta gama ka da mutum ba laifi bane ba ai, da duk wasu harkoki na yau da gobe, amma kar ka zama dan cikon banci. Wannan shine ake kira mudahana. In aka ce mudahana, mutum ya rufe gaskiya dan dai a zauna lafiya, kamar yadda kafiran farko suka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu haka. Ubangiji Ta'ala yake faɗa waddu law tudhinu fayudhinu, sun zo ka dan sassauta musu, kai musu rufa-rufa, kar a ringa aibanta gumakansu, kar a ringa tsangwamarsu, su ma wai su sassauta maka. Wai manzon Allah ya kyale kar ya ringa faɗa cewa abinda suke bauta ma ba daidai ba ne ba, su ma su kyale shi addinin shi, shi ma ya kyale su yi addini. Don haka ita gaskiya ɗaya ce, an gane ku? Don haka kuma kasancewar shi abinda ya shafi sallah, in har ya kasance an tabbata limami ne, ya iya kyautata karatun Alkur'ani, yana cika ruku'u da sujada da sauran duk abubuwa na rukunnan sallah, matukar wani al'amari nashi bai bayyana ba wanda zai hana a bi shi sallah, to ba laifi bane ana iya bin shi. Amma ko mun nisan masallaci, in aka ce limamin sunni ne, to shi yafi dacewa ka je ka bi, an gane ku? Ko mun nisan masallaci, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Fathul Bari ya yi bayani akan wannan matsala. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna je cikin baban da ke tsawatarwa game da bid'a, wanda shi ne babi na ƙarshe a littafin, wanda malam ya zo mana da hadisi na Abu Najih, shine Al-Irbad ibn Sariya, Allah ya kara masa yadda, hadisin da yake cewa wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mau'izatan baliga, yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi, wa'azi wanda yake mai matukar gamsarwa, wajilat minha al-qulub, a sababin wannan wa'azi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana, yace zukatanmu suka raurawa, suka tsorata, suka firgita. Lafazin wajilat an ciro shi ne daga al-wajal, al-wajal shine bi ma'ana al-khawf wal-faza, wannan kuma ita ce sifa ta mu'minai na hakika, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da wannan sifa a can cikin suratul anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. To in imani ya samu gunzama a zuciyar bawa duk lokacin da ake karanta masa alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to zuciyarsa za ta ringa raurawa dan hararo girman Ubangiji subhanahu wata'ala da tsoron kamansa. Shine anan suka ce wajilat, yace wajilat min halqulu, yace zukatan suka raurawa a sababin wannan wa'azi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana. Wa zarafat min halquyun, yace idanun mu suka ringa zubar da hawaye, suka ringa zubar da hawaye. Ba komai yake sanya idanu su zubar da hawaye sai wanda yake da laushin zuciya, wanda Ubangiji ta'ala ya cika zuciyarsa da rahama, to shine idanunsa suke zubar da hawaye. Shine yace wa zarafat min halqulub, idanu wato suka ringa zubar da hawaye. Kulina ya Rasulallah, sai muka ce ya manzon Allah, ka annaha mau'izatu muwaddi, ya manzon Allah wannan wa'azi ne kamar wa'azin mai ban kwana. Saboda shi wanda zai yi ban kwana, ban kwana wanda yake kamar misali bulaguro ko kuma dogon bulaguro shine wato na mutuwa, to yakan yi kokari ya tsantsanta wasiya wato ga waɗanda suke mabiyansa, kamar yadda annabawan Allah sunnar su ce sukan tara ƴaƴansu su yi musu wasiya cewa bayan ranmu kar ku bar kaza, kar ku bar kaza, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya hakaito mana wasiyar da Annabi Ibrahim alayhi salam ya ma ƴaƴansa da kuma jikan shi Annabi Yaqub. Ubangiji ta'ala ke faɗa wa man yargabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. wannan milla ta annabi Ibrahim alaihi salam kadai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta tare da raba hanya game da shirka da mushrikai, ita ce wasiyyar da Annabi Ibrahim ya tara ƴaƴansa ya musu, kamar yadda Allah ya faɗa can waje alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'u. wa wassa biha Ibrahim banihi, yama ƴaƴansa wasiyya, wa Yaqub, haka jikansa Yaqub shi ma ya tara ƴaƴansa ya musu, kowanne daga cikin su yace ya baniya, ya ku ƴaƴana, inna Allah astafa lakum ad-dina, kusan da cewa lalle Ubangijinku ya zaba muku wannan addini shine musulunci. Fala tamutunna, kar ku sake ku mutu, illa wa antum muslimuna, face sai kuna musulmi, ma'ana masu tauhidi, masu kadaita Allah da bauta. To dan haka ita wasiya galibi akan same ta ne ɗayan biyu, in ma mutun zai yi bulaguro sai ya tara yadin sa yi musu wasiya, ko kuma mutumin da ƙarshen rayuwa ta zo to yakan tara ƴaƴansa sai ya musu wasiya. Wannan sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala game da annabawansa da manzanni, kuma haka mu'minai wato ya dace su yi koyi da wannan sunna, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara sahabbansa yi musu wannan wasiya. To shine anan sai suka fahimci cewa wannan wasiya dai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wasiya ce ta mai ban kwana, wanda kenan ba za a koma haduwa ba. Sai suka ce fa ausina ya Rasulullah, yi mana wasiya ya manzon Allah. Kala sai manzon Allah ya ce usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'a, yace ina muku wasiya game da tsare dokokin Ubangijinku, duk abinda Ubangijinku ya shar'anta muku nayi ku kwatanta abinda ya hane ku ku hannu, wannan shine taqwa. An gane ko? Idan aka ce taqwa, kwatanta umarni na Allah subhanahu wa ta'ala, duk abin da ya shar'anta ne kai bakin gwalgwalon ikonka, abin da ya hana kuma ka hannu. Wanda wannan wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma sahabbansa, ita ce wasiyar da Ubangiji mai girma da daukaka ya mana mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan mu har zuwa kiyama. kafin mu duk al'umman da suka gabata Ubangiji ta'ala sai da yi musu wannan wasiya kamar yadda yake fada a cikin suratul nisa walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah Ubangiji ta'ala yace tabbas wadanda ke gabaninku wanda aka ba su littafi da ku kanku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji ta'ala yace mun muku wasiya wasiyar shine an tattaqullah ku tsara dokokin Ubangijin abinda yace ku yi ku kwatanta abinda ya hane ku kuma ku hane shine anan manzon Allah yace usikum bi taqwallahi ina muku wasiya game da tsara dokokin Ubangiji subhanahu wata'ala wasami wa ta'a da ji da bi ga duk wanda yake shugabantar ku manzon Allah yace wa in ta'ammara alaikum abdu wa in ta'ammara alaikum abdu ko da bawa ne yake shugabantar ku manzon Allah yace ku ji ku ka'ida aqidar ahlus sunna wal jamaa duk wanda yake shugabantar jama'a ta musulmi to yi masa da'a wannan wajibi ne akan duk abin da yace ayi da duk abin da yace a dina matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa kamar yadda Allah ya wajabta mana ya ayyuhal ladina amanu atiiqullaha wa atiiqur rasula wa ulil amri minkum ulul amri sunni al ulama wal umara malamai da shugabanni iya abin da yake kan malamai shine su fada su fito su yi bayani game da gaskiya su kuma shugabanni haƙƙin Allah akan su shine zartarwa to dan haka duk abin da shugabanni suka ce ayi ko a bari sai mu dora shi akan mizani na shari'a in babu saba ma Allah a ƙarƙashin wannan umarni nasu ko hani nasu babu saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zama wajibi mu yi da'a amma matukar akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa to baya halatta mu yi musu da'a saboda haƙƙin Allah shi yake kan shi yake sama da haƙƙin kowa a wani hadisi sahihi manzon Allah yake cewa alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fi ma umira yace na kan mutum musulmi ji da bi game da duk abin da aka umarce shi ko aka hane shi manzon Allah yace malam yi umar bi ma'asiya matukar ba a umarce shi ba da saba ma Allah sai yace fa in umira bi ma'asiya fala sam'a wala ba'a idan aka umarci musulmi da wani abu wanda akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa to ba maganar ji balantana bi shine yace wa in ta'ammara alaikum abdu ko da bawa ne yake shugabantar kaga a ka'ida ta musulunci bawa baya zama shugaba amma akwai wata hanya daya da yake iya zama shugaba ta wace hanya ce fin karfi lokacin da yayi galaba ya juyi mulki to anan kuma ya zama wajibi ai masa da'a in ya kwaci ragamar mulki da karfin siya to dole ai masa da'a fito na fito da shi da ya karshe wannan baya halatta saboda barnar da za ta biyo baya ta fi gyaran da ake nema yawa shine yace wa in ta'ammara alaikum abdu ko da bawa ne yake shugabantar kenan bawa ku sai ta hanyar galaba hin karfi yake iya zama shugaba amma ana zauna lafiya bawa baya dacewa ana dashi a matsayin shugaba sai yace fa innahu man ya'ish minkum manzo Allah yace duk wanda ya rayu daga cikin ku kwanuka suka ja manzo Allah yace fa sai rahtilafan kafira da sannan zai ga sabani mai yawa zai ga sabani mai yawa a cikin jama'a ma'ana abin da ya shafi addini zaka ga mutane sun kirkira abubuwa da dama sun shigar da su addini alhali ko ba su da tushe a cikin karantarwar addini manzo Allah yace in kun ga irin wannan sabani fa alaikum bi sunnati manzo Allah yace ku da zinci ruko da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyi da sunnar khalifofina waɗanda suke shiryayyu masu shiryasuwa sunni al-khulafa'ul arba'a Abu Bakar da Umar da Usman da Ali manzo Allah ya mana wasiyar cewa mu yi ruko da sunnarsu wannan shaida ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada akan su cewa abin da ya bar su akai ba yadda za a yi su canza min ba'di yace su khalifofina waɗanda za su zo bayana wanda ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce garkuwa game da dukkan wata talallabiya da fadawa cikin bata duk wanda yayi ruku da alqur'ani da sunna to insha Allah ta'ala zai kai labari kuma aljanna za ta zamanto makomar sa dukkan wata guguwa ta fitintinu na karshen zamani ubangiji ta'ala zai kare shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati manzon Allah yace na bara muku wasu al'amura guda biyu matukar kun yi ruko da su manzon Allah yace har abada ba za ku bata ba za ku bace ba manzon Allah sai yace littafin Allah da sunnata littafin Allah da sunnata shine anan yace kula zinci ruko da sunnata da sunnar khalifofi waɗanda suke shiryayyu masu shiryasuwa bayana sune Abubakar da Umar da Usman da Ali khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku shekara 30 ne kamar yadda bayani ya gabata hadisi ne sahihi bayan haka manzon Allah yace duk abin da zai biyo bayan mulki ne Abubakar yayi shekaru 2 da rabi Umar yayi shekara 10 da wata 6 in an hada shekara 13 Usman Allah ya kara masa yadda yayi shekara 12 da ƴan watanni Aliyu Allah ya kara masa yadda yayi shekara 4 da ƴan watanni idan ka jimulce shekara 30 daidai bayan haka sai ya mulki mulkin ko wanda ya fara shine Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya kara masa yadda ko malamai suna tabbatar da mulki ne wanda yake na adalci shine sai yake cewa abu alaiha bin nawajib manzo Allah yace ku cizo akan ta wato da matauna ma'ana ku rike ta gam kar ku bari ta kuce mu ma'ana ku yi ruko da sunna ta gam kar ku bari ta kuce mu lafazin abu an ciro shi ne daga al'abu al'abu a larabci shine cizo ka rike abu kaga idan kana son ka rike abu kar ya kuce maka to da waɗannan haƙura waɗanda ake kiran su nawajiz matauna masu karya kashi da su ake rike abu shine manzon Allah yace ku abu alaiha bin nawajiz wato ku cizo akan sunna ta ma'ana ku rike ta gam da haƙura waɗanda suke matauna wa kenan wannan duk abin da ake kai kawo kar ka sake abin da yake na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kunce maka manzo Allah yace wa iyyakum muhdathatil umur ku kiyayi wato fararrun al'amura abubuwan da aka farar da su aka shigo da su da sunan addini alhali ba su da tushe a cikin addini dama in aka ce bid'a kamar yadda malamai suka arrafa ta suka ce ihdasu shay'in fid dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu farar da wani abu a cikin addini wanda yana kama da addini amma a hakika ba addini bane an gane ku shine anan yace wa iyyakum wa muhdathatil umur ku kiyayi fararrun al'amura abinda aka farar da su aka shigar da su cikin addini manzo Allah yace fa inna kullu muhdathatin bid'a dukkan wani abu da aka farar da shi da sunan addini manzo Allah yace bid'a ne shi ko aiki na bid'a ko shekara 2000 kai kana yi Allah subhanahu wataala ba zai karba ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rabb duk wanda ya farar da wani abu cikin wannan lamarin namu manzo Allah yace ma laysa minhu abinda ba yi da tushe a cikin addini manzo Allah yace fa huwa rabb ai mardudun alaihi za a watsar masa da kayan shi Allah ba zai karba ba a wata riwaya a cikin sahihu muslim manzo Allah yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rabb duk wanda ya aikata wani aiki ko mun kankantar aiki laysa alaihi amruna aikin da babu umarnin mu akan sa ba Allah bai yace ayi ba manzon sa bai yace ayi kawai wani ne ya sha iska ya kirkira ya zo muku da shi da sunan addini manzon Allah yace fa huwa raddun yace za a watsar masa da kayan sa ubangiji ta'ala ba a bashi gaban kaikai tacacce yake so aikin da aka yi dan shi kuma aka yi akan karantarwa manzon shi wannan sune sharda na samun karbuwar aiki al-ikhlas wal mutaba'a manzon Allah sai ya ce wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a manzon Allah ya ce bata ce dan haka duk wanda yake ganin a musulunci akwai wata bid'a kyakkyawa to wannan ya ci gyaran Allah ne ya ci gyaran manzansa kuma akai kai ce yana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya haƙinci ubangijinsa ya koye wani abu bai isar ba kamar yadda al-Imam Malik Allah ya ji kansa al-Majirin sa Ibn al-Majishul yake cewa naji al-Imam Malik yana fada yana cewa man za'ama anna fil islam bid'atan hasana faqad za'ama anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallama khana ar-risala لأن الله تعالى يقول في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا الإمام مالك يتي فما لم يكن يوم إذن دينا فلا يكون اليوم دينا يتي دوان دي ري تيوا أمسلين تي أكوي وتبدي آكي كيوا تو يا ري تيوا من زان الله صلى الله عليه وسلم يا هاي إن تيو بنججنسا يا مسما قولي يا قوي ونا أبو بي إسربا Al-Imam Malik sai ya karanto wannan aya Ubangiji Ta'ala yace al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku wa atmamtu ni'mati alaykum na cika ni'imata akan ku wa raditu lakum al-islam dinan kuma na yarda muku da musulunci a matsayin addini to Allah yace ya cika addini amma dan bid'a yace bai cika ba duk wani abu da zai kusantar da mu da ubangijin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da ya bayyana mana duk wani abu wanda zai iya janyo mana matsala ya nisanta mu da ubangijin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da ya tsawatar da mu duk abu wanda aka ce cikakke ne to ai baya buƙatar ƙari fitira ce abu ne wanda yake tabbatacce a hankalce yanzu in kana so ka gane ka samu kofi ka cika shi da ruwa ko wata tasa ka cika ta da ruwa sai ka kira yaro dan garin wanda yake mai dan wayo ka bashi ruwa ka ce je ka zuba a can in yaje zai baka amsa zai iya ce maka a cike yake ya san cewa duk abin da yake cike baya buƙatar ƙari to Allah ya ce ya cika addini to dan haka al-Imam Malik sai yace duk abin da bai zama addini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yadda za a yi a yau ya zama addini ko ma wane ne idan ya kirkira yazo da shi ba yadda za a yi ya zama addini kaga wannan a lokacin sa ne al-Imam Malik yake wannan magana to ina ga yau a takaice dai bayani ya gabata akan hadisin kenan zamu tashi hadisi na gaba حديثي نقبا حديث حذيفة ابن اليمان الله إكرمه سيدا يكي فدا يكي تشيوا كل عبادة لا يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكي كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا سيجي فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلك رواه أبو داود حذيفة ابن اليمان الله يكرمه سيدا yake cewa kullu ibadatin yace dukkan wata ibada ko mun kankantarta la yata'abbaduha ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama basu bauta ma ubangiji da ita yace fala ta'abbaduha ku kar ku sake ku bauta masa da ita duk wani abu wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu rike shi ba a matsayin ibada yace to ina galgadin ku fala ta'abbaduha kar ku sake ku bauta ma Allah da wannan ibada ko kun bauta masa ba zai karba ba bid'a ce me yasa saboda kasancewar asali game da biyayya shine bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma gaba daya suwa suka fi kowa sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne jama'ar da suka zauna da shi sahabbansa domin su suka rawaito mana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka bayyana mana ita kuma su suka yi aiki da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matuka dan haka kenan ruku da aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruku ne da sunnar shi domin mutane ne wanda Allah subhanahu wataala takanas ya tankadi ya raurayi ya zabe su domin su zamanto abokan zaman manzon shi kenan in har wani kwadayin alkhairi kake a rayuwarka to baka kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba in famar neman kusaci da ubangiji subhanahu wataala kake baka kai ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su rike shi a matsayin ibada to kai karka sake a matsayin ka na mumini kai ka zo da shi ka rike shi a matsayin ibada saboda in ma wani alkhairi ne sun fi ka gaugawa zuwa gare shi shi yasa in ka dauka a cikin littattafai na aqidar ahlus sunna wal jamaa sukan zo da wata gaba shine wattiba'us salafis salih yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa bin wato magabatan kwarai idan aka ce as-salafus salih sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'ut tabi'in wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada shaidar cewa sune fiyayyu a cikin wannan al'umma khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum nan kusa in ka koma cikin muqaddima ta risala ta ibnu abi zaid al-qirawani muqaddima ce ta tauhidi yace wattiba'us salafis salih yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa bin wato magabatan kwarai dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa idan ka dauki aya ta alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to farko abinda ake so ka koma maganganun magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai yaya suka fassara wannan aya yaya suka fassara wannan hadisi aje fahimtar ka a gefe ka dau fahimtar su to dan haka in ma kana da wata fahimta to kai kokari ka tabbatar da cewa wannan fahimta taka bata saba ma fahimtar su ba to shine anan wato shine anan shi Huzaifa yake ma jama'a wasiya yace dukkan wata ibada wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama basu bauta masa ba da wannan ibada fala ta abduha kar ku sake ku bauta masa shi yasa ya Imam Shafi'i Allah ya ji kansa wa kamar yadda yake cikin tafsir na Ibn Kathir a karkashin fadar Allah subhanahu wataala wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura lokacin da yake bayani game da mas'ala ta karanta alqur'ani da sunan fida'u a ce wai an ba da ladan ga wanda yake mamaci shine anan ya kawo maganganun magabata shine anan yake kawo wannan ka'ida yake cewa law kana khairan la sabaquna ilai inda a ce karanta ma mamaci cewa wani alkhairi ne to da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun rigaye mu ba a taba samun inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta alqur'ani da sunan cewa Allah ya sadar ma mamacin ko su sahabbansa ko dai daga cikin khalifofinsa ba a taba samu ba kamar yadda aka kirkira na yau sai a zo a karbi kudi a zauna a ce wai za a sauke masa alqur'ani wai fidawo ce za a yi masa iya wanda kawai zai iya karanta alqur'ani ladan ya sadi zuwa mamaci sai da saboda shi daji ne na mahaifi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana amma na a dauki wani haya a bashi kudi na cewa ya sauke alqur'ani wannan kwata-kwata abu ne wanda yake bashi da alaka bashi da tushe a cikin addini to dan haka duk wani abu wanda za a zo da shi a sunan addini ka tsaya ka auna yana da tushe a karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in baya da tushe to maza ka maida shi gefe ko kai ubangiji subhanahu wataala ba zai karba ba kuma inda a ce wannan abar khairi ne to da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun rigaye mu zuwa wannan fage shi yasa anan wato shine Huzaifa yake yin wasiya yace duk wata ibada wadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu bauta ma ubangiji da ita fala ta abduha yace kar ku sake ku bauta masa in kun yi ma Allah ba zai karba ba bid'a ne shi yasa Allah yayi yabo da jinjinawa akan su sahabbai saboda su ne suka rawaito sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bayyana ta ga al'umma ubangiji ta'ala yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum waradu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'azim kaga ash-shahid ubangiji ta'ala yace wallazina tabauhum bi ihsanin wadanda suka biyo bayan su da kyautatawa kenan ta hanyar ilimi da kyautatawa a cikin aiki ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Huzaifa sai yake cewa fa innal awwala ai lalle su mutanen farko shine yace fa innal awwala ai na farko wa yake ni da na farko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yad'a lil akhiri maqalan bai bar ma na karshe wata fada ba duk abinda za a iya fada to na farkon sun fada duk wani abu wanda yake na fada da aiki wanda zai kusantar da bawa da ubangiji subhanahu wataala to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tuntuni sun wuce wannan fage basu bar ba wani abu wanda sai na karshen za su zo a duk wani abu da ka sani wanda zai kusantar da bawa ga ubangiji subhanahu wataala wannan fage tuntuni sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce da shi kenan iya abin da yake kanka kai mumini ka busa wurinsu shine kenan kamar yadda muka faɗa aqidar ahlus sunna wal jamaa shine biyayya ga magabatan ƙurai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'ut tabi shine anan yace fa innal awwala lalle na farko lam yad'a lil akhiri maqalan bai bar ma na karshe wata faɗa ma'ana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama basu bar ma ba jama'ar da za su biyo baya wata faɗa ko wani aiki duk wani abu wanda yake na karantarwar addini to tuntuni sun wuce da shi kenan iya abin da yake kanmu kawo mu bayan su sai yace fattaqullaha ya ma'asharal qurra Huzaifa yace ya ku jama'ar malamai yace ku ji tsoron Allah abin da ake nihi da alqurra anan malamai saboda alqurra makaranta na wancan lokaci sune ainihin malamai masanan addini ba kawai tsantsar tilawa bace ta alqur'ani wanda su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka koyi alqur'ani wanda daga cikin sahabbai yake cewa ba ma wuce aya 5 idan muka karanta sai mun fahimci menene ta kunsa sannan kuma mu kwatanta yin aiki da ita sannan kuma mu yi gaba ta haka suka koyi alqur'ani alqur'ani da sunna sun koye shi kuma sun kwatanta yin aiki da shi duka a lokacin sabani ga makaranta na karshen zamani kawai tsantsar tilawa ce wani makarancin inda zaka tsantsara shi aya ɗaya tak bai isa bai fassara maka ita bai san ba mai ta kunsa na bayani balantana mai take karantarwa a addini amma sai tsantsar tilawa shi kuma har da ciwo alqur'ani babbar ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala dan haka kuma babu abinda zai haskaka wannan hadda ta alqur'ani face fahimtar mi alqur'ani ya kunsa kuma da kwatanta yin aiki da shi daman makasudin saukar da alqur'ani dan a karanta a fahimta kuma a yi aiki da shi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab to shine anan yace ya ma'asharal qurra yace ya ku jama'ar makaranta kenan malamai masanan addini yace wa khuzu dariqa man kana qablaku yace ku kama hanyar waɗanda ke gabaninku wasiyar da Huzaifa yake ma jama'ar da suke tare da shi na tabi'ai ku kama hanyar waɗanda ke gabaninku su wane ne ke gabaninku shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi a takaice dai malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana cewa duk yadda ake mumini to kar ya sake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kubce masa kuma duk wani abu wanda zai yi ya tsaya ya bincika shin magabatan ƙurai wannan abu sun yi ko ba su yi ba idan ka tabbatar da cewa magabatan ƙurai ba su yi ba to kar ka sake ka kusanci ubangiji da wannan abu me yasa in tsoron Allah ne sun fi ka in kwadayin alkhairi ne sun fi ka in fahimtar sunnar ce sun fi ka kenan kawai iya abin da yake kanka bin wato sawun sa abinda suka yi shine mai kyau abinda suka bari shine mara kyau sannan malam sai yazo da yawa kenan shine wannan kaida kamar yadda Huzaifa ya faɗa kuma irin wannan yazo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda kamar yadda yake faɗa yake cewa man kana mustannan yace fali yastanna bi man qadimata Abdullahi dan Mas'ud yace duk wanda ya zamanto zai yi koyi da wani to yayi koyi da wanda tuntuni ya riga ya mutu wa yake nihi in har wani zaka riga a matsayin abun koyin ka to kai koyi da waɗanda tuntuni sun riga sun koma zuwa ga ubangijinsu sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani malami ba wanda yake duk wannan kin ilimin shi ka tsaya dai kaga menene sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi shine yace man kana mustanna duk wanda ya zama zai yi koyi da wani fali yastanna bi man qadimata to yayi koyi da wanda ya riga ya mutu sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitna domin wanda yake raye ba a amince masa fitna wanda yake rayayye ba a amince masa fitina duk wanda yake raye wal iyazu billahi ba mamaki wata guguwa ta zo ta jashi ya saki layi wanda yake madaidaici ya kama layi wanda yake na shanu shine yace fa innal hayya lalle rayayye yace la tu'manu alaihi alfitna ba a amince masa fitina sai yace ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wanda yake nihi waɗanda suka mutu yace su ne fa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace kanu afdala hadhihi al-umma su ne fiyayyu a cikin wannan al'umma gaba ɗaya sun fi kowa daraja sun fi kowa matsayi sun fi kowa kusaci da ubangiji sai yace wa abarra haquluban kuma sun fi kowa tsarkin zuciya wa a'maqaha ilman kuma a cikin wannan al'umma sun fi kowa zurfin ilimi sun yi mu fahimtar alqur'ani sun yi mu fahimtar sunna wa aqallaha takallufan kuma sun fi kowa karancin kallafa ma kai wani abu domin su sahabbai sun wadatu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su ba sa famar cewa he sun zo da wani nasu dan haka Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufita ku bi iya abinda aka ce ku yi kar ku kirkiri wani abu yace tuntuna an wadatar da ku duk abinda zai kusantar da ku da ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana shine yace wa aqalla ha takallufan sun fi kowa karancin kallafa ma kai wani abu na daban sai yace qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallama wa iqamati dinihi yace su fa sahabbai wasu jama'a ne wanda Allah ya zaba domin su zamanto abokan zaman annabinsa kuma dan tabbatar da addinin shi Allah ya tankade ya zabe su dan su zamanto abokan zama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su zamanto sune jagorori waɗanda suke na tabbatar da wannan addini sai yace fa'arifu lahum fadlahum yace kusan darajar su wattabi'uhum fi asarihim ku bi sawun su duk abinda suka yi ku yi ku bi sawun su sai yace wa tamassaku bi mastata'tu min akhlaqihim wa dinihim ku yi kokari ku yi ruko da abin da ya shafi addinin da sahabbai suke yi da kuma dabi'unsu da halayensu ku ringa kwaikwayon bangaren ibadarsu da bangaren dabi'unsu da halayensu sai yace fa innahum kanu alal hadil mustaqim yace domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kan tafarki wanda yake miƙeƙƙe Allah ya bada shaida akan tafarki miƙeƙƙe suke dan haka wannan ita ce wasiya ta Huzaifa ibn al-Wanna Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda Huzaifa ya mana wannan wasiya shine malam sai yake cewa wa qala ad-Darimi wato al-Imam ad-Darimi ya faɗa a cikin littafin sa as-Sunan hadisi ne ya rawaito kuma da dangane wanda yake kyakkyawa kamar yadda Sheikh Nasir Albani ya inganta wannan asarkin shine yake cewa akhbarana al-Hakim ibn al-Mubarak Al-Hakam ibn al-Mubarak shi ya bamu labari shi ko yake cewa an ba'ana Amr ibn Yahya wato Amr ibn Yahya shine ya ba mu labari annahu qala yake cewa sami'tu abi naji mahaifina shine Yahya al-Mazini yuhaddisu an abihi shi ma yana bada labari daga mahaifinsa mahaifinsa yake cewa kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qabla salati al-ghada mun kasance muna zama a kofar Abdullah ibn Mas'ud kafin sallar asuba ga yadda magabata suke da kwadayin ilimi yadda wato suke girmama malaman su domin Abdullah ibn Mas'ud shine matsayin mufti kinsu mai bada fatawa shine malami mai karantar da su shine kuma matsayin alƙali kafin sallar asuba suke zawa su zauna a kofar gidan shi in zai fita masallaci dan su fita tare da shi dan su fa'idanci abin da ke gunsa na ilimi shine yace mun kasance muna zama a kofar gidan Abdullah ibn Mas'ud qabla salati al-ghadati kafin sallar asuba fa idza kharaja idan ya fito mashaina ma'ahu ila al-masjid sai mu tafi tare da shi zuwa masallaci tare da shi suke tafiya zuwa masallaci wanda sunnar magabata da yawa daga cikin su kafin sallar asuba suke fita zuwa wato makaranta kamar yadda al-Imam Ahmad mahaifiyarsa sai ta yi kokarin jinkirtar da shi kafin al-fajr yake to yake famar yake daukan gafakar shi domin zuwa makaranta to wannan sukan je kafin sallar asuba su zauna a kofar gidan shi suna jiran ya fito in ya fito kuma su tafi masallaci tare da shi suka ce muna nan muna jiran sa faja'ana abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu sai ga abu musa al-ash'ari ya zo mana sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kara masa yadda fa qala sai yace da mu akharaja ilaikum abu abdurrahman ba'du shin abu abdurrahman ya fito kinaya ce ta abdullah dan mas'ud akharaja ilaikum abu abdurrahman ba'du shin wai abu abdurrahman ya fito gare ku kulana la sai muka ce a bai fito ba shi ko a lokacin nan domin wannan a Iraki ne a birnin Kufa lokacin nan Abu Musa al-Ash'ari shine gwamna a birnin Kufa muka ce masa fajala sama'ana sai ya zauna tare da mu hatta karaja har aka kai lokacin da Abdullah ibn Mas'ud ya fito falamma karaja lokacin da ya fito kumna ilaihi jami'an sai muka tashi gaba ɗaya muka taryo shi wanda in ba kai ba ku naka tashi ka taryo shi wannan sunna ce mustahabba amma mutun ya zo wuri ana zauna a tashi a tsaya wannan haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisi sahihi duk wanda yake so in ya zo go a tashi a tsaya manzo Allah yace yayi maza ya kama masaunin shi a wuta duk darajar mutum duk girman shi baya halatta in ya zo wuri a tashi a tsaya kamar yadda wani sahabi yake cewa duk girmama wanda muke ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba mu da wani wanda muke so sama da shi yace wallahi amma in ya zo ku yace ba ma tashi mu tsaya saboda manzon Allah yana kyama haka Muawiya Allah ya kara masa yadda yana gwamna ya fito Abdullahi ibn Zubair da shi da wani suna nan a zaune da Muawiya ya fito ɗayan sai ya tashi ya miki Abdullahi ibn Zubair sai ya ki tashi Muawiya sai ya kama hannun shi ya jinjina masa yace kai daidai yace wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da mu duk wanda yake so in ya zo go a tashi a tsaya masa to yayi maza ya kama mazaunin shi a wuta to amma naka tashi mutun yana zawa wurin ka bako ka tashi ka taryo shi wannan ansu nau'i ne wanda yake na karrama bako shine anan shine yace kumna falamma karaja lokacin da ya fito kumna ilaihi sai muka tashi kenan zuwa gare shi ila kaga tufidul gaya inda tsayuwa ce wanda ake tashi domin girmamawa cewa zai yi kumna lahu jami'an muka tashi gare shi gaba ɗaya domin girmamawa a kumna ilaihi jami'an muka tashi muka taryo shi fa qala lahu abu musa al-ash'ari sai yace da shi yace ya aba abdurrahman yace ya aba abdurrahman inni ra'aytu fil masjidi anifan amran ankartu yace walam ara walhamdulillahi illa khaira yace masa wallahi dazu a masallacin nan yace na ga wani al'amari yace amma wannan al'amari nayi inkarin shi na kyamace shi da zuciyata saboda abin ya saba ma addini yace amma walam ara walhamdulillahi illa khaira ina dai gode ma Allah ban ga wani abu sai alkhairi amma abinda na gani ni dai nayi inkarin shi nayi musan shi kada sai abdullahi dan mas'ud yace masa fa ma huwa mi ka gani ya kai gwamna fa kada sai yace in ishtafa satarahu yace ana ga ta mallan yace in har Allah ya sa ka rayu kana da kwanuka nan gaba yace zaka ga abin da idan ka kada sannan sai yake fada ma abdullahi dan mas'ud sai yace masa ra'aytu fil masjidi qauman hilakan julusan yantaziruna salata yace naga wasu jama'a a cikin masallaci sun yi kuri ma'ana sun yi da'ira da'ira lafazin hilak jami'i ne na halka in aka ce halka shine da'ira kuri da ake wanda galibi in za a yi ka majalisi na karatu haka ake yi da'ira shine yace naga wato wasu halkoki a cikin masallaci ma'ana da'ira ta jama'a suna zazzaune suna jiran sallah sai yace fi kulli halaqatin rajulun a kowace halaka kowace da'ira akwai wani mutum a tsaye wa fi aidihim hasan kuma dukkan jama'ar da suke zaune kowa akwai tsakon kwani a hannun shi ya tara tsakuwa fa yaqulu shi wanda yake tsayen sai yace da su kabbiru mi'a ku yi Allahu akbar sau dari fa yukabbiruna mi'a sai su ce Allahu akbar sai sun yi sau dari fa yaqulu halilu mi'a ku ce la ilaha illallahu sau dari sai haidala sau dari shine yace fa yuhalliluna mi'a sai haidala sau dari wa yaqulu kuma sai yace da su sabbihu mi'a ku yi tasbihi sau dari fa yusabbihuna mi'a sai su yi tasbihi sau dari kala sai abdullahi dan mas'ud sai yace da shi fa ma za qulta lahum yace ya kai aba musa da ka gamsu to me kace da su qultu sai nace masa ma qultu lahum shay'an intizara ra'ayka aw intizara amrika ban ce musu uffan ba ina jiran menene ra'ayinka menene shawararka ko kuma menene umarninka me zaka ce ayi ka ga yadda shugabanni na jiya ba sa zartar da wani abu sai sun nemi shawaran malaman su saboda abdullahi dan mas'ud shine babban malami a garin kufa sai ya ji menene zai fada shi kuma abu musa kaga matsayin gwamna ne yana iya daukar doka a wannan lokaci amma sai ya ce a ina jiran in ji menene umarninka dan haka ban ce da su komai ba kala sai abdullahi dan mas'ud yace a fala amartahum an yaqudu sayyiatihim وَغَمِنْتَ لَهُمْ أَلَّا يَوْضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ شَيْءٌ shin yanzu me ya hana ka umarce su cewa su yi kokarin kilga miyagun ayyukansu kalamun ce musu cewa wani kyakkyawan aikin su ba zai tozarta agun Allah subhanahu wataala wanda a ka'ida in ma zaka yi wani kididdigar aikin ka to aikin ka na banza shine zaka ringa kididdigawa nayi kaza domin ka koma zuwa ga ubangijinka da tuba amma kilga ayyuka waɗanda suke na ƙware wannan kwata-kwata bayyada cewa haramu ne saboda abu ne wanda zai kai bawa zuwa riya da jiji da kai nayi kaza Allah zaka ringa ma da sashi ubangijin da duk wata mai koyuwa bata koyuwa gare shi a cikin sama ko a cikin ƙasa duk abin da ka aikata na alkhairi da na banza ubangiji ta'ala yana sanar da shi dan haka duk abin da shari'a bata zo da shi ba na ibada a lissafa to bayya halatta mutum ya ringa lissafawa duk zikirin da yazo wanda shari'a bata bashi ba ka'ida na cewa ayi kaza to haramun ne ka ringa kilga ka ce nayi dubu kaza nayi abu kaza dubu kaza kai mutum ya ce maka wai na zauna kullun sai nayi salati dubu kaza ko sai nayi kaza wa yasa kake kilga abin da yazo a shar'ance na lissafawa zikirin safi da yamma da irin azkar na bayan sallah na cewa ayi sau kaza ayi abu sau kaza shine kawai zaka kirga amma duk abin da shari'a bata bashi ba wani adadi na cewa ai kaza to haramun ne mutum ya ringa tsafa kai kawai iya iyawarka a zama ɗaya in zaka iya yin miliyan 100,000 to wannan ba a hana ka ba amma ka ringa tsafawa kaza ne to wannan baya halatta in ma zaka tsafa wani aikin ka to ka kirga miyagun ayyukanka nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza domin a kowanne abin kai kokarin tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala dan haka shine yace afala amartahum an yaquddu sayyi'atihim mi ya hana ka umarce su cewa su kilga miyagun ayyukansu wa gaminta lahum kuma kalamun ce musu cewa Allah ya bi amin hasanatihim shay'un wani abu na kyawawan ayyukansu abun Ubangiji subhanahu wataala ba zai turzarta ba komai Ubangiji ta'ala yana sanar da shi innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala kuma kai fada inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin kuma maza mizaya abdullahi dan mas'ud sannan sai ya wuce wa mabaina ma abu muka wuce tare da shi za a tafi masallaci yace hatta ata halaqatan min tilkal hilal har ya isa ga wata da'ira daga cikin waɗannan da'irori ma'ana wannan halaka gungun da suka yi fa waqafa alaihim abdullahi dan mas'ud sai ya tsaya akan su fa qala sai yace da su ma hadha alladhi araakum tasna'u yace me nake gani kuna yi ya ku jama'a qalu sai suka ce masa ya aba abdurrahman ya kai aba abdurrahman suka ce ba komai bane ba fa Hasan na udd bihi takbira wa tahlila wa tasbiha sakuwa ce muka tara muna lissafa kabbara da hailala da tasbihi shine fa kawai abin da muke qala sai ibn mas'ud yace fa uddu sayyi'atiku abinda nake so da ku wannan sakuwa ku ringa kilga miyagun ayyukanku mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza yace fa ana baminun allahu yubi min hasanatikum shay'un yace na lamunce muku wani abu na kyawawan ayyukan ku abun Allah ba zai tozarta ba duk abin da ku aikata na alkhairi Allah yana sanar da shi amma wannan tsakuwa yace ku kulga miyagun ayyukan ku sai yace da su wai hakum ya ummata Muhammad yace kai can ku ya al'umar annabi Muhammad ma asra'a halakatakum yace menene mafi gaggawar halakar ku menene mafi gaggawar halakar ku yace haula'i sahabatu nabiyyukum sallallahu alaihi wa sallama mutawafiru yace wadannan fa sahabban annabin ku ne sallallahu alaihi wa sallama ga sunan burcik a lokacin da yake maganar domin ibnu mas'ud Allah ya kara masa yadda a shekara ta 32 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya masa rasuwa bayan manzon Allah ya bar duniya da shekara 22 Abdullahi dan Mas'ud ya rasu kuma maganar da yake a wannan lokaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai sufurcik Usman yana raye Aliyu yana raye Sa'ad ibn Abi Waqqas yana raye Zubair ibn al-Awwam yana raye Abdurrahman ibn Auf yana raye Sa'id ibn Zaid yana raye waɗanda suna daga cikin goma wanda aka ba su albishira gidan aljanna akalla kusan nawa ga Usman ga Ali ga Sa'ad ga Sa'id ga Zubair ga Abdurrahman ibn Auf ga sauran sahabbai waɗanda suke sun wuce a lissafa irin su Abdullahi dan Abbas irin su Abu Huraira irin su Jabir ibn Abdullah dukkan su suna raye a lokacin nan shine yace haula'i yace sahabatu nabiyyukum yace haula'i yace ashabu nabiyyukum mutawafiru yace haula'i sahabatu nabiyyukum sallallahu alaihi wa sallama mutawafiru yace ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama furci yace menene ga mafi gaggawar halakar ku yace wa hadhihi thiyabuhu lam tabda yace ga rigar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har yanzu bata tsufa ba ana sata bata kai ba ta tsufa ta kasa sayuwa a yadda wa aniyatuhu lam tuksar gidauniyar da manzon Allah yake shan ruwa gata nan bata fashe ba balantana a ce ta zama shara sai yace wallazi nafsi biyadihi yace rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa innakum la'ala millati lalle ku kuna ganin cewa kuna kan wani tafarki hiya ahada min millati muhammad wanda yafi tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shirwa yace au muftatihu babu dalalatin ko kuma kun buda ma kanku wata kofa ta fata ɗayan bi ne imma a ganin kanku kuna ga cewa kuna kan wani gudabi wata hanya wadda ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma kun buda ma kanku wato kofa ta fata kalu sai suka ce wallahi ya aba abdurrahman suka ce rantsuwa muke da ubangijinmu ya aba abdurrahman suka ce ma aradna illa alkhair suka ce wallahi wannan zama da muka yi muke tasbihi muke ta hailala muke ta kabiri muna lissafawa da wannan tsakuwa suka ce ba ma nihin komai sai alkhairi ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda sai ya ce da su wa kam min muridin alkhairi lan yusibahu mutun nawa yake nihin alkhairi bai dace masa ba mutun nawa zai yi abu shi manufarsa alkhairi ne amma bai dace masa ba kikkiawar niyya bata maida aiki na bid'a ya zamanto ibada wanda ya ishe mu misali hadisin Abu Burda ibn Niyar hadisin yana cikin Sahihul Bukhari wanda a ranar Idi na layya kafin a fita masallaci da sassafe yanka layye shi ya raba ma makwabtan shi aka dafa aka ci nama sannan aka je masallacin Idi an gama sallar Idi sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada a cikin khutba manzon Allah ya ce duk wanda ya yanka dabbarsa bayan gama sallar Idi shine yayi layya manzon Allah ya ce amma duk wanda ya yanka kafin ayi sallah manzon Allah ya ce ya san da cewa nama ne ya gabatar ma iyalinsa ba layya bace Abu Burda ya tashi ya miƙe ya ce ya Rasulullahi ni ku tuntuna an yi an gama yace makwabta nake da su talakawa mabukata nayi sammako na yanka layyata dan su samu abin da za su sa bakin su kafin su fita masallaci manzon Allah yace masa shatuka shatulaham dabbarka da ka yanka manzon Allah yace nama ne ba layye bace yace to ya Rasulullahi ina da wani dan gunsuru koshashe mai mai sai dai bai shekare ba zan iya yanka shi a madadinta manzon Allah yace je ka an maka rangwame ka yanka amma har kiyama duk dan akuyan da bai shekara ba baya halatta a yanka shi a matsayin layya shi kadai ne manzon Allah ya ba rangwame yace je ya yanka to inda a ce kikkiawar niyya tana maida bid'a ta zama ibada da manzon Allah ya ce masa layyar ka tayi amma manzon Allah ya ce masa shatuka shatula ne to dan haka duk abinda mutum zai zo da shi da sunan ibada duk tsarkin niyyar shi in dai bai dace ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko shekara dubu yana wannan aiki Allah ba zai karba ba sharadin karbuwar aiki kyakkyawar niyya da dacewa sunna mutaba'a shi yasa Ibn Mas'ud anan yace da su wa kam min muridin lil khair lan yusibahu yace mutum nawa yake nihin alkhairi bai dace da shi ba sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haddathana yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari anna qauman lalle akwai wasu jama'a da za su zo manzon Allah yace ya qara'una alqur'ana suna karanta alqur'ani la yujawizu taraqiyahum karatun alqur'anin su baya wuce karankar masu sune khawarij manzon Allah wannan ibnu yake ke fada yace waymullahi abdullahi dan mas'ud yace rantsuwa nake da ubangiji na la'alla aktharuhum minkum yace me yiwa mafi yawan su waɗannan mutane da manzon Allah yake fada mana a cikin ku za a same su kuma tawalla anhu ibnu mas'ud sai ya juya baya ya bar su qala amr ibn salama amr ibn salama yake cewa ra'aina ammata ula'ika lahila yuda'i nuna na yawman naharawa ma'al khawari yace wallahi dukkan waɗannan jama'a masu wannan halƙoƙi waɗanda suke zama suke wannan zikiri na jama'i yace wallahi yace na gansu a ranar da muka gwarza da khawari jawa yawman naharawa wanda a cikin Iraki aka yi wannan gumurzu in wannan khawari da su da Aliyu Allah ya kara masa yadda Aliyu ya yake su yace sai ga maka su ne suke sukan mu da mashi a ranar nan suke yakar mu to dan haka sharrin bid'a karka ga cewa karamar bid'a ce wannan karamar bid'a da kake gani ta take kai mutum zuwa babba wannan karamar bid'a da suka kirkira wannan zikirul jama'i mutum ya zo ya ce ku tashi ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza to wannan shi ya kai su zuwa ga wannan babbar bid'a wanda ta fitar da su daga addini wanda suka kafirtar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke yakar su shine yace wallahi yace waɗannan dukkan jama'ar wannan halaka halaka kin wannan yace su ne a yawmun nahrawan ranar da aka gwabza tsakanin Aliyu Allah ya kara masa yadda a nan kasar Iraki a Kufa tare da waɗancan Khawarij ɗan tawaye yace wallahi su ne suke sukan mu da mashi shine yace wannan shine karshen abin da ya saukaka daga cikin hadisai da ayoyi waɗanda suke nuna fadala ta musulunci karin bayani dai akan wannan hadisi insha Allah zai zo a darasi na gaba zai zo a cikin darasi na gaba kafin kenan mu sanya sabon wani littafi sabon littafin dai da zamu sa insha Allah baya wuce cikin wannan jami'u mutune tauhidi wal aqida nan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.